Rosemary. You, just you. Love, come and love me, please do come and love me, Rosemary. You, just you. I'll give you roses by the score, and with each rose I want you more. Ba-da-ba-da-ba-da-da. Now I'm the greatest man around. Ba-da-ba-da-ba-da-da. Watch what Prince Charles goes on in town. You, I wanna hold your hand. You, come to my fairy little land. I love you, rosy ring around the rosy rosemary. You, just you. Feel, come and feel me, please do come and feel me, rosemary. Prince Charles, cause I'm in town. You, I wanna hold your hand. You, come to my fairy land. Charles, cause I'm in town. You, I wanna hold your hand. You, come to my fairy land. Da 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 da